gari ya waye yau ba wani wai waye na san kun gane gayu na da kauraye arewa ku tashi sake layin wawaye ku biyo na baya ku shiga zuga na gwanaye manyan mata
hey an sha bakeji
sun dau wanka
Mana, sautin mana da ban mana.